Dubban ɗalibai ne suka hallara a dandalin da ake kira Plaza de Martir da ke birnin Yamai a wannan litinin domin tunawa da ɗalibai uku da suka kwanta dama a ranar 9 ga watan Fabrairun 1990 bayan da jami'an tsaro suka bude musu wuta lokacin wata zanga-zangar tayar da mahukunta daga barci game da matsalolin ɗaliban wancan lokaci. Abdu Musa na daga cikin waɗanda suka fito a yau.
Ɗalibai na majami'ar Abdu Muni shekara 30 da sun ka wuce matsalar da ta dame su shine ba su da wurin kwana, isasshe, ba su cin abinci mai kyau, su har matsala na bisa na transport. Daga dalilin haka daga March ne sun ka tai an ka samu an kashe su lokacin ikon soji.
Shekaru 30 bayan faruwar wannan al'amari har yanzu ana ci gaba da jan kafa wajen gudanar da binciken da zai bada damar hukunta masu hannu a wannan kisa. Amma a cewar sakataren kungiyar ɗalibai ta USN Idar Algabit, gaskiya za ta bayyana ko bajima ko badade.
Ya kamata yau a gane da ɗalibai ba su yarda ba, kuma ba su mance da wannan kashin kai wanda aka yi yau shekara 30 baya. Kenan mun yarda in aka ci gaba da kokawa wataran wani abu yana ihara, kenan mu a wajen za mu ci gaba da wannan kokawa har mu ga abin da zaba dawo.
A shekarar 2017 ma wani ɗalibi ya rasa ransa lokacin da jami'an tsaro suka kutsa jami'ar Yamai a wani lokacin da ɗalibai ke shirin gudanar da zanga-zanga. Abinda mataimakin sakataren kungiyar ɗalibai ta Yunun Hashimu Abdulrahman Muhammad ya ce,
za mu gani da ɗan lokaci kaɗan shin wai abun nan ana ɗauka shi da muhimmanci ne ko ko dai in muka ga ya gagara za mu kai hakkotunan ƙungiyoyi na duniya gaba ɗaya, za mu tuntuɓe su ce musu ga hawa abin da ke wakana a cikin ƙasar jamhuriyar Niger. Abu ne wanda bai dace ba, ana kashe ɗalibai in sun hoto gangami ba gangami na tashin hankali ba. To bai kamata ba a ce cikin ƙasa mai aiki da demokradiyya kamar ƙasarmu a ce ana kashe ɗalibai.
Dukkan gwamnatocin da suka gabata a nan Nijar har zuwa wacce ke ci a yau sun sha alwashin hukunta masu hannu a kisan ɗalibai Abdu Mamman Sagir da ya saka kai ne da Aliyu na Hantsi. To amma har yanzu haƙar ƙungiyar ɗalibai ta USN ta kasa cimma ruwa. Duk da cewa zanga-zangar ta 9 ga watan Fabrairun 1990 ta taimaka wajen mayar da wannan ƙasa a kan tafarkin demokradiyya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Hanyar Amurka,